lazim tuwa ciwon bayan sun zuwa wake neman tiruwa Allah ga tankaiwa
Shoot me.